Hukumar 'yan sandan Ghana ta buƙaci jakadiyar Birtaniya a Ghana, Harriet Thompson, da kada ta shiga harkokin da bai shafe ta ba. Hakan ya biyo bayan rubutun da jakadiyar ta yi akan shafinta na kafar sada zumunta ta Twitter da ke cewa an sake kama Oliver Barker Vormawor, mai fafutukar Fix the Country. Na fahimci cewa an kama shi ne domin karya dokar hanya a hanyarsa ta zuwa kotu. Zan yi sha'awar ganin inda wannan zai kai. Shi dai Oliver Barker Vormawor. Hukuma na tuhumarsa da yin barazana ga tsaron ƙasa, wanda sanadiyar haka ga kama shi a farkon shekarar nan, kuma aka bada belinsa a watan Afrilu. Wannan rubutun da Harriet Thompson ta yi bai yi wa hukumar 'yan sandan Ghana daɗi ba, wanda ya sa ta rubuta doguwar wasiƙa mai shafi huɗu ga jakadiyar da ke nuni da cewa ta saba yarjejeniyar Vienna kan hulɗar diplomasiya na 1961, wanda ta umarci ofisoshin diplomasiya da kada su tsoma baki cikin harkokin cikin gida na ƙasar da suke a ciki. Wasiƙar ta jaddada cewa alaƙar su da mai fafutukar ta dace da manyan dokokin ƙasar, domin haka maganar da jakadiyar ta yi ba shakka an yi ta ne daga wani matsayi na son rai ko kuma rashin fahimta. Jakadiyar Harriet Thompson ta fito a gidan talabijin na GH1 da ke Accra, inda ta yi ƙarin bayani cewa hukumar bata fahimce ta bane.
So it is clear from the reaction that it has not been received in the way that it was intended.
Ya tabbata daga abin da ya faru ba fahimci abin da ake nufi ba, kuma ba lalle bane sai na mayar da martani ga IGP ba. A cewarta, bata yi nufin mugu a sakon da ta isar ba. Masana da manazarta sun saba akan ko matakin da Inspector General ɗin 'yan sanda ya ɗauka na bayyana ƙorafinsa ya dace. Shugaban tsangayar ilimi a kwalejin dakarun Ghana, Dr. Vladimir Antwi Dansu, da sanannen ɗan jarida Kwesi Pratt, duk sun goyi bayan hukumar da wannan matakin da ta ɗauka. Malami a jami'ar koyon aikin jarida da ke Accra, Zakariya Tanko Musa, ya bayyana ra'ayinsa kamar haka.
Da kasan diplomasiya kuma shi kuma yanda al'amarin shi yake, akwai waɗansu abubuwan da ba a fitowa ana magana a bayyane. Za yanda matakin da ya kamata su doki, zan ma sun ce kaman maganar da ta yi bai dace ba, da ya kamata su kai karanta wurin ministan sha'anin waje, Foreign Affairs Minister. Su da su iya su duba wannan, su zana mata a cikin diplomasiya a samu a magance kowane misunderstanding. Amma yanda suka respond mata kuma maganan kuma ya samu ya fito into the public domain, kaga ya taka principles of Vienna Convention.
Masani kan tsaro da dangantakar ƙasa da ƙasa, Irbad Ibrahim, yayi kira ne da ayi taka tsantsan wajen tunkarar lamarin.
Ya kamata kuma ayi lura da cewa kowane ƙasa na aiki da doka, domin ƙasan Ghana kuma ita ƙasa ne da ke da 'yancin kanta. Nan na ga ya kamata duba a sasanta, amma ga ce wannan matsala kar ya zo ya tabarbare ya zama wani babban matsala tsakanin waɗannan ƙasashe biyu da babu wani tangarda tsakaninmu.
Rahoto na nuni da cewa ma'aikatar harkokin ƙasashen waje ta shiga cikin lamarin. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Accra, Ghana.